to the faraway town. No worries be clear, in battle come down. London's calling to the underworld. Come out of the cupboards, the boys and girls. London's calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is beating the dust. Da 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 da